Sanin ayyukan kwamitocin 'yan majalisar dokokin Najeriya ya shiga cikin batutuwa da suke jawo cece-kuce a tafiyar siyasar kasar. Wannan dai ya biyo bayan hasashe da tsohon shugaban hukumar zabe, Professor Tahiru Jegayayi, inda ya nuna cewa wasu shugabannin kwamitocin majalisar suna amfana da matsayinsu suna karɓar nagoro daga shugabannin hukumomi da aka dora musu alhakin sa ido a ayyukansu.
Some chairmen of committees in the National Assembly have become notorious on this issue of recklessly with impunity demanding for bribes.
Anan Jegane ke zargin wasu shugabannin kwamitocin majalisar a lokacin da yake jawabi a taron da aka yi na ranar demokradiyyar kasar. Koda yake Professor Jega bai faɗi sunayen 'yan majalisar ba ko kuma zamanin da aka yi hakan. Wannan furuci nashi dai ya jawo martanin majalisar, inda shugabanta Bukola Saraki ya buƙaci idan har hakan ta faru a taimaka musu a gabatar da sunayen waɗanda suka yi hakan. Senator Aliyu Sabbi Abdullahi shi ne mai magana da yawun majalisar dattawa.
Abin da ya sa kuma mutane suka yi 'yan majalisa suka ji wannan abin bai dace ba shi ne, misali yanzu akwai zargin da aka yi ma professor a wani jami'a cewa yana neman sai ya kwanta da yara sannan ya ba su maki. To kenan kowane professor har da shi professor Tahiru Jega, in aka yi jefo wannan zargi cewa kowane professor yana kwana da dalibai sannan ya ba su maki, an yi adalci kenan? To shi yasa muka ce maganarsa kuma duban kiman da majalisa ta ɗauke shi da shi, wanda kuma a lokacin da yake shugabancin INEC majalisar nan ta yi tsayin daka ta tsare don me a bashi duk wani abun da yake bukata ya yi watan zaɓen 2015 yadda ta kamata. To sai shugaban majalisa Senator Abubakar Bukola Saraki ya yi magana cewa wannan abu ne da bai dace ba, ya ce in ka san waɗanda suka yi wannan ka kira sunansu da kuma waɗanda suka gaya maka ɗin su ma ka faɗi sunansu.
Shi kuwa Senator Alin Dume ya yi nuni cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba.
Maganar cewa cin hanci da rashawa a majalisa ya katutu ɗin nan gaskiya wato magana ne aka yi shi kaman blanket, za a ce wannan ba daidai ba ne. A cikin kowane yanayi za ka samu bakin wake ake cewa black, amma kuma ba zai zamanto daidai ka zargi mutanen nan gaba daya a take haka ba. Ko a ina ba a rasa irin wayannan, ko a kasashen waje ko a kasashen duniya kamar America ana samun irin wayannan, amma a ce mu 'yan majalisa gaba dayan mu wato kaman barayi ne ko kuma masu cin hanci da rasha, gaskiya ba a kyauta ma kaman wayansu daga cikin mu wanda ba sa da wannan halin ba.
Irin wannan dai a lokuta da dama yakan faru, domin dan majalisar dattawa Dino Milaye ya nemi shugaba Muhammadu Buhari da ya ba 'yan majalisar hakuri bisa furucinsa da ya cewa ba sa tsina na komai a zamansu a majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.